Tanya, my Rabbi Shmuel ben Elisha, hab mir geleden, hat gesagt der heilige Rabbi Shmuel ben Elisha. Pamachas nichnasti lehaktir kitavoyres lifnai vilifnim viroisi akasiri keil koashem itzevuois shehu yoi sheivau He say rom viniso yo marli ishmo weil beni ishmo weil beni 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 Soin will von echo, sheikh beshurach mecho es kascho, viyoch goyilu rachmecho, al midoy secho, rachmecho, al midoy secho. Yeh, hirot soin will von echo, sheikh beshurach mecho es kascho. Go in Da 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 da